to dandalin VOA bakwancin wa aka sake samu.
Sunana Umar Kobar Mazuga. Umar UK kenan.
To a wancan karam dandali ya samu bakwancin ka wannan karo da me ake tafi?
Ina tafa da productions nan da nake kai yanzu wanda muke tunanin zamu release din sa a cinema fuska biyu a 29 ga wannan wata. Film ne wanda aka yi shi akan social issue akan mahimmancin matar da mutum ya kamata ya aura, sannan da mahimmancin renan yaro da tarbiyya da ilimin da ya kamata yara su zama sun samu, da kuma mahimmancin tsaro a ƙasa, ya ake samun masu fashi, ya ake samun yan kidnapping, ya ake sakacin community ne ko sakacin gwamnati ne. So to film din wannan abubuwan ya kunsa.
Saƙonnin ba su yi yawa cikin film guda ɗaya ba?
Aisa film sai suna taƙaita ma. Film ai zai ki samu saƙo sama da 100 duk gaba saƙo ne.
Yau. To film din akan me yafi mai da hankali?
Yes, film din akan abin da wannan abu guda biyu shi yafi mai da hankali, mahimmancin tsaro da mutane, irin kawai ka ga mutum a unguwa baka san waye shi ba, ana ta mu'amala da shi sai a communityin mu sai ga an bashi aure, an mai kaza, an yi kaza, an yi kaza, daga ƙarshe sai a ga ashe ga turu kala dinsa ba ma mutumin kirki bane. Sannan kuma da ya karkata kuma bangaren matar da mutum ya kamata ya aura. So to in ka tashi neman aure dole kamar yadda addini ya faɗa ka nemi bincike ka samu wanda mai tarbiyya mai kaza mai kaza, ita ma mijinta samu miji mai tarbiyya mai kaza mai kaza. So to duk film main sakon film din wannan abubuwan guda biyu ne.
Me yasa ka dauki wannan sakon?
So naga shine issue din abin da yafi damun jama'a ta mace-macen aure da kuma rashin tsaro, kidnapping, fashi, boko haram, to waɗannan abubuwan su suka damu mutane. To shi yasa na ga in nayi film akan sa, so to mutane za su so shi kuma za su ga yadda irin gudunmuwar da zan iya bada ake nan ta nan.
To mutane da dama suna yin fina-finai akan mace-macen aure, akan da ya aure al'adar malam Bahaushe. Me zai bambanta naka da na raguwa?
Ai duk kowa ma ya san na akwai astaghfirullah. Kowa ya san na akwai bambanci da su. UK entertainment ne. Bambancin akwai kwaya story, ingantaccen labari, an samu marubuci lafiya wanda ya kware a rubutu, Yakubu M. Kumo, an yi script compress, sannan an samu ingantaccen director, sannan an samu fitattun jarumai kwararru irin su Adam Zango da sauransu, sannan kuma babban fitaccen company UK entertainment. So sannan kuma
aka ya zama fitacce an gwada ne akan wani ma'auni, aka ce na tafiye ku na kowa.
To ai mutane masu sauraron mu sun sani
jigon wannan film din fuska biyu ka dauke kidnapping. Labarin ya faru akan wani naka ne ko akan ka ne ko ku kawai yawaitar abin ne yasa ka ji?
Bai faru akai na ba ko wani nawa, kawai yawaitar abubuwan ne da naga kuma yadda gwamnati ta taji tsaye take ta so da kawo karshen abin, sai naga to ni wace gudunmuwa zan iya bayarwa? So ai production zan iya yi maybe me yake kawo shi? So sai an yi datse abin tun daga baya, tun daga ƙasa, ni tun daga tushe da ɗauko shi, me yake sa ma mutum ya zama ɗan kidnapping? To in ga al'umma mutum da irin duk al'umma nagartattu ne, kowa mutumin kirki ne, to da ba za a samu ɗan mai kidnapping ba. So a bajet wannan kuma wani abu ne daban, yaushe zan zo duniya ina
ba
dan
bajet
ba. To ai kana kallon film ɗin kai ga an kashe kuɗi ka sani, in ba kashe kuɗi ba ka sani. Wannan ai sai da management yanzu kike si ai mun hukunci management din kamfanin. To ina shugaba, ina akwai masu shugaba azas shugabanni da za a hada azartar sai su yi mun hukunci.
Wani irin kalubale aka samu a yayin wannan gabatar da film?
Mun samu kalubale da yawa wajen crowd, ko sai da mun ringa shiga cikin ghetto, cikin unguwanni local na Kano muna ɗaukar film din. So ana shan akwai wahala sosai saboda control, sai da muka je aka ba mu yan sanda suna gadin mu, amma duk da su mutane suna ihu suna waye muna suna irin kallo in an yi abu na burgewa ko makamancin haka, ko kuma mutane suna yawan giggibtawa. To wannan control din mutanen, so to ba ni kadai ba, da mu da jaruman da duragowar ma'aikata, gaskiya mun sha wahala sosai a production.
To idan film din ya fita me fatanka?
Fatana film din ya fito mutane su karbe shi sakon da na kunzo a ciki, duk da dai an yi script compress an yi waye, su yadda muka fahimci sakon su, to mutane su understand, su fahimce shi sosai, kuma su dauki wannan darasin da yake cikin film din su sa shi a jikin su, in za su yi aure, in za su yi mu'amala, in za su yi kowace irin mu'amala, su yi bincike akan ta kafin su.
To dandali na
gode. Ni ma na gode.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.